Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Hanifa Kabir Isa. Muka saki dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 1 ga watan Agusta, Agustan 2022. A cikin shirin za ku ji cewa kididdigar zaman lafiya ta duniya na shekarar 2022 ta ba da shaidar kasar Ghana ce ta biyu a Afirka mafi zaman lafiya bayan Mauritius. Kuma masana harkokin tsaro sun ce kasar Ghana ba ta fuskantar har-haren ta'addanci. Ko me yasa haka?
Homes din da suke yi kudewar shi ya fito Ghana because sun ga kamar mining site in Ghana aka fito da shi cascade reason. So usually suka yi but na suna shigo Ghana ne to reorganize kuma koma.
Za kuma ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da gano gawarwakin sarkin Yakube da na ɗansa a cikin dajin yankin bayan musu kisan gilla. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni na duniya. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata tsohuwar firaministar kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na kasar a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar a ranar Lahadi. Aminata Traore ta ce hakan zai baiwa jam'iyyar kawancen da ke mulkin kasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. Magajin garin Dakar Bethlemy Diaz, jagoran 'yan adawa, ya yi watsi da sanarwar Traore tare da yin kira ga mutane da su fito kan tituna a yau Litinin don zanga-zanga. Ba a dai sa ran bayyana sakamakon ƙarshe na zaben a faɗin ƙasar har sai aƙalla Juma'a. Tsarin zaben Senegal ya kuma haɗa da waɗanda suka yi nasara a yawan ƙuri'un wakilai da kuma waɗanda suka fi samun ƙuri'u daga 'yan Senegal da ke zaune a ƙasashen waje. An koma a ci gaba da jigilar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau Litinin. Jirgin ruwan dakon kaya mai ɗauke da tutar saliyo mai suna Razoni shine na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa ɗauke da masara ya nufi ƙasar Lebanon. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiya ta fitar ta ce wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga Ukraine. Turkiya da Majalisar Ɗinkin Duniya sun taimaka a cimma yarjejeniya tsakanin Rasha da Ukraine a ƙarshen watan Yuli domin sake samun fitar da hatsi zuwa ƙasashen waje yayin da ake fama da matsalar ƙarancin abinci a duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ƙara tsananta sakamakon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yarjejeniyar dai ta buƙaci a yi amfani da jiragen ruwan dakon kaya da ke tafiya daga tasoshin jiragen ruwa na kudancin Ukraine cikin ƙoshin lafiya a cikin tekun Bahar Aswad da Rasha ke iko da shi tun fara yakin a ƙarshen watan Fabrairu. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuliba ya yi maraba da sake dawo da fitar da kayayyaki daga Odessa. Shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar Myanmar Min Aung Hlaing zai yi tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a kasar da tsawon ƙarin watanni 6. Kamar yadda kafar yaɗa labaran gwamnatin kasar ta bayyana a yau Litinin, inda ta bayyana cewa majalisar tsaron ƙasa ta gwamnatin mulkin sojan kasar ta amince da ita. Da farko dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta kafa dokar ta ɓaci bayan ƙwace mulki daga zaɓaɓɓiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a wani juyin mulki a watan Fabrairun bara. Mambobin majalisar tsaro baki ɗaya sun goyi bayan shawarar tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci na wasu watanni 6, inji Global New Light of Myanmar. Jaridar ta ruwaito Min Aung Hlaing na cewa a ƙasar mu dole ne mu ci gaba da ƙarfafa tsarin demokaradiyya na jam'iyyu da yawa na gaskiya wanda shine burin jama'a. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta isa ƙasar Singapore a ziyarar kwanaki 2 yau Litinin, inda take jagorantar tawagar majalisar zuwa yankin Asiya a daidaitun da ake kyautata zatewa ziyarar na iya haɗawa da yada zango a Taiwan. Ma'aikatar harkokin wajen Singapore ta ce Pelosi za ta gana da Prime Minister Lee Hsien Loong da sauran jami'ai. a cikin wata sanarwa a ranar Lahadin da ta gabata, Pelosi ta ce tana jagorantar gungun wasu 'yan majalisar dokoki biyar na jam'iyyar Democrat zuwa Asia don ƙara jaddada ƙarfin Amurka da ƙawayenmu da abokanmu a yankin. Bata ambaci ko za ta bijirewa kasar Sin ba ta hanyar tsayawa a Taiwan a ziyarar da ta kai Malaysia, Korea ta Kudu da Japan a cikin jadawalin ziyarar wakilan na Amurka. Masu aikin ceto a Kentucky suna bin gida-gida a cikin yanayi mai muni, yayin da kuma suke shiri don wani mawuyacin aiki na lokaci mai tsawo don gano waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa barna a gabashin jihar, a cewar gwamnar ranar Lahadi. Har yanzu ba a kai ga gaci a wasu yankuna a yankin mai tsaunuka ba, biyo bayan ambaliya da ta mayar da tituna, koguna da yin gaba da gadoji, ta kwashe gidaje tare da kashe akalla mutane 28 a cewar jami'an jihar. Rashin sabis na wayar salula kuma yana ƙara dagula aikin ceton.
Kai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kiddukar zaman lafiya ta duniya na shekarar 2022 ta nuna cewa kasar Ghana ce ta biyu a Afirka mafi zaman lafiya bayan Mauritius, kuma masana harkokin tsaro sun ce kasar Ghana ba ta fuskantar har-harin ta'addanci. Wasu sun danganta hakan ga mulki mai kyau, haka kuma wasu sun ce tsarin matakin tsaro da kasar ta dauka ne. Amma wani masani a harkokin tsaro, Adib Sani, ya bayyana cewa 'yan ta'addan na amfani da kasar ne a matsayin inda suke haduwa bayan sun kai hari kasashen makwabta. Idris Abdalla Bako, wakilin muryar Amurka dake Accra, na dauki da karin bayani.
Masani akan harkokin tsaro kuma shugaban cibiyar tsaron 'yan adam da zaman lafiya ta Jajike, Adib Sani, ya bayyana haka ne a wani taron jama'a mai taken "Annobar ta'addanci yana barazana ga tsaro, kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arzikin Ghana," wanda kungiyar NOSAC, wata cibiya mai zaman kanta da ke wayar da kan al'ummar yankin arewacin Ghana, ta shirya. Adib Sani ya ce 'yan ta'addan ba su kai ga Ghana hari ba wai domin ba za su iya bane ko kuma rashin karfin yin haka bane, amma domin suna amfani da kasar ne a matsayin hadarsu. Ya ce abinda suke yi shine suna kai Burkina Faso, Togo da Ivory Coast hari, sannan su janye zuwa Ghana domin su sake shirya kai wasu har-haren. Adib Sani ya gaya muryar Amurka cewa wata cibiya mai zaman kanta da ke Faransa, tare da taimakon wata kungiyar kasar Jamus da kuma rahoto da aka mika hukumar tsaron Amurka, ne yasa suka gano wannan bayanin.
So wannan bincike one French NGO Promediation su suka yi sun samu support from a German organization, kuma time UN Security Council an ba su wani takardan da ya gwada waɗannan maganganu tun da aka attack Grand Bassam daga Ivory Coast 2016. Ghana sun yani kaman maganan nan inda ya kai nan ya iya kawo muna damuwa, in tun gwada kaman after Burkina Faso da Ivory Coast next target ni Togo da Ghana, gashi kuma mun san abin da ke faruwa da ga Togo. Mutane ga sai ba su hakan mu ba, bikon suna da abin da suke use mu suna yi ne.
Masanin tsaron ya ce akwai rahoton da aka mika a majalisar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya a farkon wannan shekarar cewa za a kai hari a Burkina Faso da Togo da Ghana, kuma hakan ya tabbata waɗannan ƙasashen biyu. Ya ce ba su kai wa Ghana hari ba domin suna amfani da kasar wajen shirye-shiryensu, kuma sinadarin da suke amfani da shi wajen hada bam ɗinsu yawanci a Ghana suke samu. Ya ce amma tilas ne Ghana ta ɗauki matakin tsaro ta hanyar ƙarfafa jami'anta da kayan aiki.
Fertilizer da suke use suna bombs da suke yi da yawan shi ya fito Ghana, because 2008 an kama wasu daga Ouagadougou, Burkina, suna rike da cordon da ake use for explosives, and da aka duba cikin maganan nan sun ga kamar mining site in Ghana aka fito da shi, kuma suna attack Burkina Faso da Ivory Coast, and Ghana ya kusa da wannan cascades, so usually suka yi but na suna shigo Ghana ne su reorganize kuma koma. Kuma muna da immigration officers, national security officers in da ke wajen, ya kamata mu ba su kayakin da za su iya su use su yi aikin su da kyau, kuma mu involve communities in da ke wajen, kuma sun kaji
je wannan kauyuka aka duba fuskanka ana iya gane whether ka afto wajen ko wani ka afto ya kamata mu duba ciki smuggling rules ana rules because according to one of 2019 there are over 189 unapproved goods between Ghana da Burkina Faso so wannan duka ana iya ana yi ana shigowa a cikin Ghana
Adib Sani ya shawarci gwamnatin Ghana da ta yi amfani da mazauna wuraren da ake tsammanin kasancewar ƴan ta'addan domin sun san kowa idan suka ga bako suna ganewa sannan kuma a kula da hanyoyin shigowa ta iyakokin Ghana Idris Abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Madalla a gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton to rundunar ƴan sandan jihar Taraba a Najeriya ta tabbatar da gano gawarwakin sarkin Yakube da na ɗansa a cikin dajin yankin bayan an musu kisan gilla kakakin rundunar DSP Kwacha B Gombo ce ta tabbatar da haka a headquarters ɗin sandar jihar wakilin muryar Amurka dake Jalingo Salisu Lado Garba ya aika mana da rahoton
A inda gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Isle ya shela wa duniya cewa ƴan bindiga na ci gaba da kwararowa jihar sa na yi wa al'umman jihar barazana ta hanyar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa su kuwa al'umman Yakube da ke karamar hukumar takum a jihar Taraba zama makoki suke yi domin kisan gillar da aka yi wa sarkin su da kuma dan sarkin a yayin da rundunar ƴan sandan jihar Taraba ta tabbatar da samo gawan sarkin da ma dan sa ta bakin mai magana da yawon rundunar ƴan sandan na riko wato DSP Kwacha B Gambo wadda ta tabbatar da cewa lalle rundunar ta gano gawan sarkin da ma dan sa
before ta same mu an sami gawan shi sarkin sannan kuma abinda mu ƴan sanda muke shine muna bincike yanzu mu ga an samu nasara akan kama waɗannan da suka aikata wannan mummunan hali
wani mazaunin yankin takum wanda ya buƙaci da in saka yi suran sa ya tabbatar mun da cewa lalle sarkin ya baro masarautar sa na Yakube yayin da ya zo karamar hukumar takum domin taron neman hanyar da za a magance matsalar rashin tsaro a fadan addini da ma na kabilanci da ya addabi karamar mar hukumar takun da yake jihar Taraban wanda yace
sarki ne na wani kauye wanda ake kiran da Yakube an kira shi ne wani mutum na wanda za a zauna lafiya bayan da ya samu ya zo kuma hanyar shi da zai koma gida sai suka haɗu da abokin shi sarkin Kombo ya yi bishi bayan sun je gidansu suka zauna suka ci abinci da komai da komai ya ma ya yi ta yi bukaci cewa zai saka abinci gida to a hanyar shi na komawa gida din ne ya ka samu wani matasawa da ba san ko suwa ya
wannan ga da aka samu shin a aka samu gawan ne ko ko wani shaida dai wanda zai nuna da me aka ji
sai alama dai kamar da ka aka fitsike shi
to ko menene ma matsayin gwamnatin jihar Taraba akan wannan batu duba da cewa matsalar rashin tsaro da kuma rikicin kabilanci da ma na addinanci ya rade yana cewa al'umman yankin takum towa kwarya hakan ta sanya na tuntubi commissioner ma'aikatar yada labarai na jihar Taraba wato Alhaji Alhassan Hamman Gasol wanda yace
mai girma gwamnatin jihar Taraba ya umurci jami'an tsaro tabbatar cewa sun kama waɗannan miyagun mutane waɗanda suka yi wannan aika-aikan a labarin da muke samowa jami'an tsaro ba su yi kasa a gwiwa ba sun fara kamo wasu daga cikin waɗannan miyagu mai girma gwamnatin jihar Taraba a kullum a saye yake ya ga cewa jama'ar mutane jihar Taraba sun samu zaman lafiya
baya ga matsalar rashin tsaro da ya addabi al'umman yankin karamar hukumar takun rikicin kabila lanci da ma na addinanci shi ma a ya dade yana cinwa al'umman yankin karamar hukumar taku na jihar Taraban towa kwarya Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
an gaishe ka Salisu Lado Garba to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi ya hada mana daga Najeriya akan yadda rashin tsaro ya shafi rufewar makarantu a kasar
A Najeriya rashin tsaro babban lamari ne da ke mai da hannun agogo baya ga akasarin ginshiƙan ci gaban kasa misali gwamnatin tarayya ta sanya aka rufe kwalejojinta da ke fadin tarayyar kasar tun kafin cikar wa'adin zangon da ake ciki a halin yanzu sabili da rashin tsaro da barazanar ƴan ta'adda ayyukan noma da kiwon kaji da kuma sauran dabbobi duk ya durkushe kazalika sufurin jirgin kasa a arewacin kasar ya tsaya cik sufurin da zirga-zirgar motocin haya na safa sun shiga cikin halin dardar domin abin da ya faru akan hanyar jibbi zuwa katsina inda da rana katta ƴan ta'adda suka tare motar haya ta gwamnatin jihar wato KSTA suka kashe direba aka raunata fasinjoji biyu sauran fasinjojin kuma aka anshe musu yan abubuwan da ke hannayen su ciki har da wayoyin hannu kamar da yadda kakakin rundunar yan sanda SP Gambo Isa ya man bayani jim kadan bayan aukuwar lamarin.
Misalin karfe 12:30 na rana muka samu rahoton cewa yan ta'adda dauke da bindigu irar AK-47 sun harbi wata mota ta fasinja wacce yake ta ma'aikatar sufuri ta jihar Katsina wato KSTA kuma nan take sun kashe driver sun harbe shi Allah ya raya rasu. To da muna gudanar da bincike akwai yaro wanda shi aka fara dauka kuma yayi mana bayani yake cewa shi suka fara tarewa suka dauke shi akan babur kuma gani ita wannan mota ta taho sai shi wanda ya goya shi ɗaya daga cikin su sai ya ce to ai ga boss nan mata taho a tare ta a ƙara da mutanen ciki. To lokacin da shi driver yake cewa an tare wannan mota yayi kokarin ya juya kuma tunda abu ne wanda yake a cikin tsoro bai samu dama yayi akan kare dan ya juya ya tsere daga halaka ba wannan shi ya jawo har suka cin masa kuma ganin sun ga kokarin da yake yi ɗaya daga cikin su ya harbe shi da ita wannan bindiga kuma motar ta je ta fadi inda wasu daga cikin fasinjoji guda biyu suka samu raunuka kuma an dauke su an kai su asibiti na General Hospital da ke cikin birnin Katsina. Babu wani wanda aka dauka a dai rahoton da muka samu da binciken da muka gudanar daga cikin wannan mota. Sauran fasinjoji wanda aka bari a cikin motar na wadanda mata ne sun yi mana jawabi cewa lallai barayin nan sun musu fashe da makami sun karba musu wayoyi da kudaden su. Wannan shine rahoton da muka samu.
Ko wato basu kada su sun tafi da su daji ba sai dai suka anshi abubuwan hannun su.
Ai da sun yi wannan lallai tunda jami'an yan sanda da na sojoji sun je wannan wuri kuma lallai da za su bi duk inda suka bi domin su kwato waɗannan mutane. To amma zuwan da suka yi kuma suka tarar da cewa watakila sun samu labarin cewa ga jami'an tsaro nan suka arce a dakare.
Tabajin kakakin rundunar yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gambo Isa. Bayan nan a dai yankin na Jibbiya an sami makamancin ta'addanci irin haka da rana lamarin da ya haddasa dardar a zakatan direbobin da ke bin hanyar ga kalaman da ke fitowa idan sun doshi juna za su wuce.
Waya hanye ya jeba ya san bayan ne ba ce barayi ne dai na
an kai harhare a sassa daban-daban a arewacin kasar har da dutsen Zuba da ke bayan garin Abuja dai an kai hari a inda shingen jami'an tsaro yake. Waɗannan lamurra da suka jibanci rashin tsaro ya sanya 'yan majalisar ƙasa suka fara tuntuɓar juna bisa tunanin ba da wa'adin makonni 6 ga mahukuntan ƙasa da kawo tsaro da kwanciyar hankali. To amma abin bai kai ga gabatar da wani ƙuduri ba. Hakan ya sa 'yan jam'iyyar adawa suka fusata, kana suka fice daga cikin majalisar suna bayyana ra'ayinsu cikin waƙa kamar haka. A wani muhimmin lamari ne nasaba da rashin samun daidaituwa tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i wato ASU. Kungiyar kwadago ta ƙasa NLC ta yi zanga-zanga na kwana uku cikin lumana mai tasiri don yin kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo ƙarshen takaddama da ke tsakaninta da kungiyar ASU don a buɗe jami'o'i ɗalibai su koma makaranta. A can Abuja ga abin da kungiyar suke cewa.
Mataki da aka dauka domin mutanen da suke cikin Najeriya akan cewa ba wai ba kungiyar kwadugo ta gaza bane, a'a muna da mutanen muna da yanda za ku wannan abin kuma mun yi shi ta bayan fage domin gwamnati ta fahimta cewa ya kamata abin doka da wanda aka cewa an gama wannan abin cikin lumana cikin zaman lafiya kuma ya rabu duk ko yaran da bai yi makaranta ba mun san illan abin da ke kira kan ta jaya yau sai ka ga mutum ya cewa musu makaranta ba so irin su muke so mu dinga haifa kuma muna karawa da problem da muke da shi ai ba abin da muke fata muke saboda haka nan majalisa
wakilanmu na kasa ina ganin sabon mu kowa ya ji shi ba tare da rashin fahimta ba abin da muke bukata yanzu shine ai aikin gaggawa domin a bude ma ba wai nan magana yaran mu su ko magana kuma ga shi ba wannan abu ne wanda ya kamata a bashi muhimmanci a bashi dijiko a bashi fauri wata biyar yara suna gida babu dalili saboda haka ya kamata a sani cewa a demokradiya ba dole ne shugabannin mu kanmu idan har shugaba ba zai shigo kan wanda yake shugabanci ba to ba demokradiya bane mulkin kama kan yare saboda haka muna so wannan banku da muke kawo gwamnatin tarayya ta ji majalisa ta ji a yi gaggawa a cewa an kawo kan mutum ba da lokaci wanda idan ba a yi ba za mu yaji aiki na kasa ga baki da kwana uku kuma wannan zanga-zanga har yanzu da kwana uku nan gaba kuma idan har bai yi ba wannan muna iya zama a kungiyar shugabanni mu dauki mataki na gaba muna fata ba za mu kai wannan yanayi ba za a samu matsala a cikin wannan rudani ne muna fatan cewa za a samu mafita kuma shugabannin mu za su dauki wannan abin da muhimmanci
Wani muhimmin labari a makon jiya shine hukuncin da babbar kotun jihar Kano ta yanke na yin kisa ta hanyar rataya ga shugaban makarantar da ya kashe dalibarsa Hanifa can a farkon wannan shekara. Mahaifinta ya bayyana gamsuwa game da hukuncin da aka yanke.
Sunana Abubakar Abdulrahman ne mahaifin Hanifa. Babu nan ce ko ta sai godiya alhamdulillah alhamdulillah dama tun daga ranar farko har zuwa yau ban taba tunanin cewa ba za a mana adalci ba to Allah ya tabbata ai adalci babu nan ce jama'a sai godiya da addu'o'i na jama'a mun gode Allah saka kwa da alkhairi
kazalika mahaifiyar ga abin da tace
alhamdulillah
Din farko gwamna Gwamduje na jihar Kano ya sha alwashin zai sa hannu a gado wani hukuncin da aka yanke wa shi wannan mutum da ya kashe dalibarsa. Sani Shabi Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malumfashi to yanzu kuma sai labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Wata cibiyar horar da kwallon kafa ta duniya da ke da mazaninta a Dubai ta tsara gudanar da wani sansani a tsaye na wannan bazara a Najeriya tare da manufar karfafawa matasa masu tasowa ta haujin ta maula. Cibiyar ta yoshi wadda ke kokarin zakulo matasa masu baiwa da hazaka tare da zimmar karfafa musu gwiwa su sami madogara a rayuwa. Ta kammala shirye-shiryen su masu sansani a tsaye ne a Abuja babban birnin Najeriya daga ranar 13 zuwa 27 ga watan nan na Agusta. A tsayin zai sami halartar hazikan ƴan wasan Najeriya daga ƴan shekara 14 zuwa 18 da haihuwa wanda kuma ake tsaron sansanin zai samar musu dama mai tarin yawa da ta hada da inganta rayuwarsu ta haujin kwallon kafa sada su da kungiyar kwallon kafar Turai da kuma jami'an kasuwancin ƴan wasa wanda ya asasa cibiyar Ahmad Gaidam ya ce an tanadi ingantattun kayayyakin aikin horar da kwallon kafa a sansanin da za a gudanar haka kuma yake za a hada da wani taron fadakarwa ga ƴan wasa har ma da iyayensu domin wayar musu da kai na kauce ma jami'an kasuwancin ƴan wasa na bogi da kuma ƴan damfara Gaidam ya ce za a kuma gudanar da wata kwarya-kwaryar gasar kwallon kafa karshen sansanin inda zakarun gasar za su sami kofi da wasu kyautuka masu yawa a yayin da kuma za a ba su damar kasancewa membobin cibiyar ta horar da kwallon kafa ta yoshi Dubun dubatar jama'a ne suka taru a birnin London a yau Litinin domin bikin nasarar da kungiyar kwallon kafar mata ta Ingila ta samu na lashe babban kofin gasar kwallon kafar mata karon farko a tarihi. A jiya Lahadi kasar ta Ingila ta doke da dadiyar babbar abokin adawar ta wato kasar Jamus da ci 2-1 a wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Turai ta mata ta bana. Dan wasan na Ingila sun bayyana saman dandamali a gaban dubban jama'a da suka taru a dandalin Trafalgar. Inda mai horar da su Serena Wegman ta daga kofin gasar da suka lashe lamarin da ya sa dandalin barkewa da sowa da wake-waken murna wannan ne karon farko da Ingila din ta lashe kofin gasar a tarihi kuma shine ma kofin gasar mata na farko da ta taba lashewa bayan da ta doke kasar Jamus wadda ta fi kowace kasa tarihin nasara a gasar wadda ta lashe kofin har sau 8 a tarihi Kungiyar kwallon kafar Bayern Munich ta kasar Jamus ta bayyana cewa ba ta da bukatar sayan ƴan wasan gaba a halin yanzu. Lamarin da ya kawo tarnaki ga yunkurin ɗan wasan Super Eagles na Najeriya Victor Osimhen na komawa kungiyar. An yi ta baza raɗaɗin da ke ta'allaka Osimhen da ke takale da kungiyar Napoli da komawa Bayern ɗin. a yanda kuma ake cewa kungiyar na farautar dan wasan gaba da zai mai gurbin shahararren dan wasan ta Robert Lewandowski wanda ya kuwa Barcelona ta kasar Spain. To sai dai shugaban kungiyar ta Bayern Munich Oliver Kahn ya ce yanzu haka kungiyar ba ta da bukata da yan wasan gaba, kasancewar tana da wasu matasan yan wasa da kuma wasu zaratan yan wasan da za su iya cike duk wani gibi da ake ganin akwai a kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice.
A takaice, wata tsohuwar firayim ministan kasar Senegal ta faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin jiya Litinin cewa jam'iyyar gamayya mai mulki ta su shugaba Macky Sall ta lashe yankunan gudanarwa 30 daga cikin 46 na kasar a zaben yan majalisar dokokin da aka gudanar ranar Lahadi. Aminata Traore ta ce hakan zai ba wa jam'iyyar kawancen da ke mulkin kasar ta yammacin Afirka samun wani ɗan rinjaye. An koma ci gaba da jigilar hatsi daga tashar jiragen ruwa na Odessa da ke Ukraine yau Litinin. Jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Saliyo mai suna Razoni shine na farko da ya tashi daga tashar jiragen ruwa dauke da masara ya nufi kasar Lebanon. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Turkiya ta fitar ta ce wasu jiragen ruwa da ba a tantance ba za su kuma tashi daga Ukraine. Shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar Myanmar, Min Aung Hlaing, zai tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a kasar da tsawon ƙarin watanni 6, kamar yadda kafar yada labaran gwamnatin kasar ta bayyana a yau Litinin, inda ta bayyana cewa majalisar tsaron kasa ta gwamnatin mulkin sojan kasar ta amince da ita. Da farko dai gwamnatin mulkin sojan kasar ta kafa dokar ta ɓaci bayan kwace mulki daga zababbiyar gwamnatin Aung San Suu Kyi a wani juyin mulki a watan Fabrairu bara. Mambobin majalisar tsaro baki daya sun goyi bayan shawarar tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci ne wasu watanni 6, inji Global New Light of Myanmar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku je wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tayani gabatar da shirin, sai Julie Levis Gresham da ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da ke muku fatan alheri, ma salam, mu kwana lafiya.